Ministan ya bayyana dalilin da yasa gwamnati ta dauki matakin neman tallafin asusun lamuni na kasa da kasa ko IMF a takaice, wanda yace wani ma'auni ne na gajeren lokaci.
I have decision to go to the IMF again, despite what we had determined earlier. It's a short-term measure for balance of payment support. In the longer term, we really need is a major structural shift in our economy.
Hukuncin da muka yanke na sake komawa ga IMF, duk abin da muka kaddara a baya na wani dan gajeren lokaci ne domin tallafawa daidaitun biyan kudaden mu. A dogon zango kuma, abin da muke bukata shine babban sauyi a tsarin tattalin arzikin mu. Yace ababen takeici da suka auku a duniya shekaru 2 da suka wuce sun kawo cikas ga kokarin da suke yi, yana nufin bayyanar annobar COVID-19 da kuma yakin Russia da Ukraine. Masu amfani da babbar hanyar Accra zuwa Tema za su fara biyan kudade bayan an kammala ayyukan fadada hanyar da ake yi, kuma gwamnati ba za ta soke tsarin nan na ilimin babban sakandare kyauta ba. Kamar yadda ministan ya ce, ya zuwa yanzu gwamnati ta kashe kudi dala biliyan 5.3 a shirin, kuma waɗanda suka ci gajiyar shirin sun kai kimanin yara miliyan 1.26 a fadin kasar. Sai dai marasa rinjaye sun sanarwa manema labarai bayan kammala jawabin ministan cewa wannan bitar kasafin kudin ba zai tabuka komai ba, domin tattalin arzikin Ghana baya hannun da ya dace. Kasiyal Atufosun, mamban kwamitin harkokin kudi a majalisar dokoki, ne ya magana a madadin marasa rinjayen.
Today, the minister's media review of the 2022 budget is worse.
A yau kasafin kudin tsakiyar shekara da ya karanta fanko ne kawai. Muna kasar da ke cikin mawuyacin hali ta fuskar tattalin arziki, kuma ya kasar nan baya aiki. Marasa rinjayen suka ce tattalin arzikin yana cikin mummunan hannu, domin tsakanin watan Janairu zuwa Yunin 2022, ministan kudin da sunan gwamnati ya je babban bankin kasa, suka buga sabbin kudi Ghana Cedis biliyan 22 ba tare da sanin majalisa ba. Shi yasa ake fama da hawan tsadar kaya. Su kuma nasu bangaren masu rinjaye majalisa dokoki, wanda mataimakin shugaban masu rinjayen majalisa Honorable Afenye Makin sai magana a madadin su, suka ce gwamnatin NPP ta cika duk alƙawuran da ta dauka.
All of us know, as a matter of fact, that the MPP government, upon assumption of office, took immediate steps to implement without delay.
Dan mun san cewa da gwamnatin MPP ta hau kan mulki ne, ta dauki mataki ba tare da bata lokaci ba wajen tabbatar da duk alƙawuran da ta yi yayin da take hamayya, domin haka bata ƙara haraji ga jama'a ba. Sai dai kawai bitar harajin da ta gada daga gwamnatin NDC. Haka kuma wannan gwamnatin ta baiwa 'yan Ghana ilimin babban sakandare kyauta. Masanin tattalin arziki Hamza Adam Attijani ya tofa albarkacin bakinsa game da bitar kasafin kudin.
Sai dai akwai wasu ababa da muke ga da gwamnati ya kamata yi mana bayani kai ba a yi ba. Shine na farko, basussuka da Ghana ta tara, wadda basussukan ya dara kudi kimanin 400 billion Ghana Cedis suke da ya. Na biyu shine ganin cewa gwamnati ya yi magana na karatu na secondary da ake bayiwa kyauta, to da mutanen Ghana na neman a samu su canji ya ciki, shine imma gwamnatin ya soke wannan karatu da ake yi sakamakon bashin da gwamnati ke yi na bada karatu kyauta, ko kuma a'a wasu ababa da ke kunshe da karatu na kyauta a fidda wasu. Sai na karshe shine harkan IMF da Ghana ta je ta zauna da shugabannin IMF don neman tallafi da Ghana ke nema na 2 billion da za a samu a saka cikin tattalin arziki. Yaushe ne wa'annan kudi zai zo?
Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.